Allah ya samu gane, Allah ya laddafa mana. Allah subhanahu wataala sai ya ce wa minash shayatin, ai wasakharna, kuma sai muka hore masa minash shayatin, daga shaydanu, manya gusuna wanda suke yin nitso lahu saboda umarninsa. Yadkhuluna fil bahari, sai su wato yin nitso a cikin teku. Fayukhrijuna minhu aljawahir, sai su fito masa da lu'ulai da dinarai. Li Sulaiman, ga shi annabi Sulaiman din. Wa ya'maluna amalan duna dhalik, kuma ma suna yin wasu ayyuka banda wa'annan, ai algaus banda ma nitso din, to suna wasu ayyuka minal bina'i, na daga gine-gine, wa ghairihi, da wani wannan. Allah ya ce wa kunna lahum hafizin, kuma mu mun kasance masu tsare su ne. Wasu malaman tafsiri suka ce abinda ake nufi da tsaro, duk da cewa ga su aljanu ne, kai ka san matsayin aljini da ƙarfinsa da girmansa, to amma Allah sai ya tsare masa su yadda ba wanda ya isa masa tawaye. Annabi Sulaiman alayhi salam annabi ne dan adam, to amma a ce gashi yanzu yana dealing da aljanu, wanda ta kama ai masa duka ai masa duka, wanda ta kama a kulle shi, wanda za a yi wani horon ai masa haka, kai ka san wannan ba karamin al'amari bane ba. Aljanu ba ɗan adam ba, kun ba wanda ya taba tawaye ya tutsu haka ya bi da su. To shine Allah yake cewa mun kasance masu tsaro ne a wajen su, ma'ana mun tsare masa su yadda duk yake so haka zai yi da su. To shi mai tafsiri sai ya ce min an yufsidu ma amilu, muka tsare su ga su bata abin da suka aikata. Li'annahum kanu idza faragu min amalin, dan su sun kasance idan sun kammala aiki, ma'ana idan sun yi gine-gine sun gama, idan sun gama aiki qabla layl, kafin dare, afsaduhu, to sai su bata shi illam yushgilu bighairihi, idan ba a shagaltar da su ainifin da waninsa ba. To wannan shine abin da mai tafsiri ya tafi cewa sun kasance idan sun yi gine-gine, idan bai kau da kai ya daina gani ba, to ko kuma ainifin yayi tafiya an bari su yi gine-gine, to idan sun gama kafin ya dawo kawai shikenan sai su sake rushewa su ga bai yi ba, bari su sake yin wani. To kuma dai menene Allah subhanahu wataala ya tsare su ga wancan, kuma ya tsare su ainifin ga wannan din. Fal jinnu allazi sakharahumullahu linnabi sallallahu alaihi wasallam, aljanu wanda Allah ya hore ga manzo sallallahu ta'ala alaihi wasallama, min jinni nasibin, daga shaydanu ko aljanun nasibin, wa ghairihim, da waninsu, afdalu, su ne mafifita, mimman sukhira ko kuma sakhara li Sulaiman, sama da wanda aka hore ga annabi Sulaiman. Li'anna alladhina sukhiru linnabi sallallahu alaihi wasallam, domin aljanu da Allah ya hore ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, mu'minuna, mu'minai ne. والذين سخروا لسليمان وندكما اكا هوري سوغا النبي سليمان كفار شياطين كافرين شيطانو والمؤمنون منذرون سو مؤمني ماسو غرغدي ني ماسو واعزي ني والشياطين مشغولون باعمال شاقه سو كما شيطانو اببن شغلتوا ني دا ايوكا ماسو وهلا وليس لهم عقول سو باسا دا هنكولا ولا بد لهم من حفظ دائم با مكوا كلن سي ان تصري سو وقد انتهى تسخيرهم kuma hore wa'annan aljanu ya kare ya tuke bi mauti Sulaiman da mutuwan annabi Sulaiman bi khilafil mu'minin kaga sabanin mu'minai su aljanun fala yahtajuna ila hibdi amalihim ba sa da bukatuwa sai an tsare aikin su wa amma taskhirur rihi amma horewa da hore iska wanda Allah ya yi ma annabi Sulaiman faqad qala annabi sallallahu alaihi wasallam fi sahih wato manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa cikin hadisin Bukhari da Muslim yace nusirtu bisaba an taimake ni da iska wa uhlikat adun bidabur amma kuma an halaka adawa da iska da ake kira ainifin dabur ita iskar saba malami sun yi ta maganganu ko dai ita ce iskan da aka zo aka wawwatsa ma mushrikan Qurayshawa ƙasa a ido lokacin da suka zo suka zagaye Madina lokacin da aka yi gazwatu Khandaq Allah ce wa radda Allahu alladhina kafaru bi ghayzihim lam yanalu khaira lokacin da suka zo da nufin za su tumbuke Madina suka yi ta zama Allah subhanahu wataala ya aiko iska mai karfi ta zo duk ta ciccika tukanan su da ƙasa wanda suke dafuwar abinci ta kashe wutar ta cika musu idanuwa dole suka kwashe nasu suka tafi ainifin suka bar Madina to sai mai tafsiri ke cewa fattaskhiru lilqital hore iska domin yin yaki a'jazu minhu lilhamli wato shine yafi nuna mu'jiza sama da ainifin hore iska a wajen dauka fa hiya al-yawm malai ce to ai yanzu ga tanan ita iskan musakkara abar horewa li hamli ta'irat domin daukan jirage aljawiyya na sama athqila masu nauyi ma'ana kaman mallan yana nuna cewa idan muka kalla su aljanun da Allah horewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama suka zo suka taya shi yaki to wannan wato ainifin iska kai da Allah subhanahu wataala ya hore manzon sallam aka zo aka taya shi yaki domin jihadi domin ita iska ta zo ta yi jihadi dan ta kore arna sannan kuma aljanun da aka hore masa musulmai ne wanda suka je suna wa'azi kowa ya kanta a cikin suratul ahqaf falamma qudi wallau ila qaumin munzirin yayin da manzon Allah ya gama karanta alqurani suka je suna ta yin wa'azi suna cewa ya qaumana ina samina kitaban unzila min ba'di musa suka ci gaba da wa'azi to wannan aljannun kun ga alkhairin su ya dara aljannun annabi sulaiman domin su mafi yawa zaka samu in su ma shedaru ne masu taurin kai da cewa akwai musulmi a cikin su to sannan kuma iska in mun kalle ta mai tafsiri ke cewa har yanzu Allah ya hore ta domin jirgin sama da iska yake tashi da iska yake amfani kenan har yanzu ana ci gaba da moriyan iska ta fuskan ainihin abubuwan hawa ma'ana dai duk wani abu da Allah subhanahu wataala yayi ma wani annabi sannan kuma yau manzon sallallahu alaihi wasallam irin wannan sai kaga cewa wanda aka manzon Allah ya fi cinyewa kuma ainihin amfanin sa ya fi ainihin dorewa Allah shine mafi sani mai tafsiri ce wal qissatu sadisa qissa ta shida qala ta'ala Allah subhanahu wataala sai ya ce
وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين
أنا إذا ما ستفسيري سندوبا أن ربطة والقصة السادسة كما أكميمتا كنان دين سيأسوي كيشي وأيوب الله سبحانه وتعالى تيكا أنبتي قصة النبي أيوب ما لنجتي وهو رجل من الروم shi wani mutum ne wanda yake daga Rome shine Italy a halin yanzu yantasibu lil is a nasaba sa tana tukewa zuwa ga is ibn ishaq dan annabi ishaq wa kanat ummuhu min walad lut mahaifiyarsa ta kasance daga cikin tsatsan annabi lut ibn haran dan haran akhi ibrahim dan uwan annabi ibrahim wa huwa abu dhul kifl kuma shine mahaifin dhul kifl to nan duk da mai tafsiri yana cewa mutumin rum ne illa iyaka kuma da dama malaman tafsiri sun ce daya daga cikin annabawan banu isra'il ne to Allah subhanahu wataala yake cewa idna da rabbahu yayin da ya roki ubangijin sa wa qad asabahu dur alhali cuta ta same shi fa khafa ala dini atba'ihi sai ya ji tsoro akan addinin mabiyansa alladhina kanu ma'ahu wanda suka kasance tare da shi faqala sai yace anni mai tafsiri yace bi fatihil hamzati bi taqdiril ba kenan idna da rabbahu bi anni wato kenan za a kaddara ba'u ya roki ubangijin sa cewa anni masani yadur lalle ni cuta ta same ni ashidda shine tsanani wa anta arhamur rahimin Allah kuma kai ne mafificin masu jin kai huwa du'aun wannan kun ga kaman bayani ne ya fada amma kuma addu'a ce لأن الشكاية لله دومين كي قارا زواغ ألا دعاء ونن الدعاء تي والشكوى المنهي أنها أما شي كان قارا دعاك هنا لا تكون إلا للخلق باتا كسن تي واسيق أبون حلتا لا للخالق باغ أي نفين شي محل تي با معنى أبن نمي تبسيري يكي تي وا كان قارا دعاك هنا كجي كي قول فن كذا ونن أبون حلتا أك هنا ونن shi ma malamai suka ce ba ala itlaqihi bane ba a idan bayanin ba wai dan wani amfani bane ba kawai dan dai a san kana hali kaza a dunga tausayinka amma idan ka fada wa likita kanka ka fada masa kanka yana ciwo ko baka samu bacci kwanan nan ko wani abu ma'ana ka fada wa mutumin da kake ganin yana da kwarewa ta fuskar magunguna to wannan ba kai karar Allah bane ba abinda ba daidai ba kawai ka fito kai ta wash kai ta wayyo aije yadda ka gaddare haka ga rana kuma duk wanda kake faɗa mu hakan ba zai yi maka maganin komai ba to wannan kai ƙaran Allah subhanahu wataala kake yi ina fata mun gane to amma idan mutum ga Allah ya kai ƙara to wannan sunansa ainihin addu'a kun ga wato ainihin kamala irin ta annabawa sai yake cewa anni masani yadur bai ce masastani bi durrin ba ya Allah cuta ta same ni abinda mai tafsiri yake faɗa cewa abinda ma yasa yi addu'ar yayi rashin lafiya mai tsanani har wa'ansu suka zo suna cewa anya ko ayyuba akan gaskiya yake anya ba laifi yi ma Allah ba yanzu idan laifi in ba laifi yi ma Allah ba yaushe Allah zai bashi tsawon lokacin da yana wannan rashin lafiya duk da cewa akwai tatsuniyoyi wanda ba su tushe bare makama cewa wai ya rube yana doyi aka kai shi a bola aka ajiye shi har wane ne kaza kaza wannan ga baki dai babu dai da inganta duk malaman addini sun yi ittifaki cewa annabawa ga baki dayan su Allah zai dora musu rashin lafiya amma ba zai kai su zuwa ga tawaya ba zai kai su zuwa ga yadda za a ce ainihin sun samu tawaya ba yanda za a ce daya daga cikin mu zai zo ya rasa kafa ko ya rasa hannu ko ya rasa ido ko ya rasa kunne ko ya rasa ta gaba ta jikin sa to annabawa kwata kwata Allah bai dora musu irin wannan rashin lafiya kawai dai ya dade a kwance Najeriya to mutane masu raunin imani sai suke ganin anya ko wannan annabin Allah ne da gaske tunda ai annabi masoyin Allah ne to ya za a yi kuma Allah ya dora wa masoyin sa rashin lafiya ya dade yana yi wasu suka ce yayi shekara 3 yana rashin lafiyan wasu suka ce shekara 7 wasu ma suka ce shekara wajen 18 ko ma dai menene wasu ma suka ce rashin lafiya ne ma na cikin jiki ma'ana ba rashin lafiya na fata ba in mun ce na cikin jiki kaman ka iya cewa zazzabi ko kila ka iya cewa ko basir ko wani dai abu wanda yake ya shafi cikin jikin mutum ba wanda za a iya gani ba ma hakan nan cewa fata ta zube kaman yanda ainihin wasu suke ambatawa saboda haka rashin lafiya ne wanda ba zai taba kai shi ainihin ga tawaya ba to ya ga mutane sun so mu shakku akan anya ko annabi ne to sai ya ga lokaci yayi da zai roki Allah ya bashi lafiya ainihin ya zama ya koma kyakkyawan halin sa irin na da Allah ce fastajabna lahu sai muka amsa masa shine nida'ahu muka karba masa wannan kira nasa faka shafna ma bihi min dur muka yaye masa abin da yake tare da shi na daga ainihin wannan lalura na rashin lafiya wato ainihin malaman tafsiri ma suka ce kun ga a wajen taqibin sai a kawo fa'un fastajabna lahu faka shafna nan take na yin addu'ar kawai sai aka bashi lafiya a cikin aya da Allah subhanahu wataala ya ambata a cikin suratul sa'd aka ce urkub bi rijlik ka shura kafarka hadha mughtasalun baridun wa sharab wato ainihin wannan abun wanka ne ruwan wanka ne mai sanyi kuma sannan ka sha ma'ana ka sha kai wanka yana sha yana wanka sai zama gabaki ɗaya kan bai taba rashin lafiya ba malamai suka ce wannan yana nuna cewa Allah yana yin abubuwa da sabubba in ya ga dama kawai sai ya bashi lafiyar to amma sai aka ce kai ma dan yi wani abu dan tabuka shura kafarka yana shura kafa sai Allah bulbulo da ruwa inda Allah so kawai sai a ga ruwan yana bulbulowa to amma aka ce shura kafarsa wannan duk yana nuna mana dan adam dai ana bukata yi kazar kazar a rayuwarsa amin Allah subhanahu wataala yake cewa sai muka amsa masa muka yaye masa abin da yake tattare da shi na wannan rashin lafiya wa atainahu ahlahu kuma sai muka bashi iyalansa malan yake cewa yadullu hadha wannan yana nuni akan cewa ala anna dur cewa wannan lalura massa auladahu ta shafi ƴaƴansa ma li ziyaratil ibtila domin ƙarin jarrabawa faka shafallahu durra anhu Allah sai yayi masa wannan rashin lafiya waraddahum ilayhi kuma Allah ya mayar masa da wannan iyalai nasa ala halis siha waraddahum ilayhi Allah ya dawo da su zuwa gare shi ala halis siha a bisa halin sa na lafiya wato wal afiya da kuma dai samun lafiyar jiki wa atahum mithlahum ma'ahum Allah ya bashi kwatankwacin su tare da su min zawjatihi daga ainihin matarsa warudda ilayhi aidan maluhu kuma aka dawo masa dukiyarsa wazadahu adafahu kuma Allah ya maida masa ninkin banunki jazaa sabarihi sakamakon wannan hakuri nasa wa aubatihi da kuma komawarsa ila maulahul gani zuwa ga masoyinsa shine mai arziki Allah subhanahu wataala bila jazin wala taraddudin ba tare da yayi laki yayi kariya ba ko kuma ainihin ya zamo yayi kai komo kaman yanda malaman sirra suka tabbatar cewa shedan ne dinga so ya masa wasa da hankali. Farko Allah ya jarrabe shi da moto ƴaƴansa gabaki daya da matansa gabaki daya, sai shedan ya zo yana cewa to ka gani kana cewa Allah masoyinka ne. Yanzu inda Allah ya rasa ka, ya za a yi kwaci ƴaƴanka gabaki daya da matanka, dukiyar kama yanzu gaba ɗaya ka rasa komai. To ga ya min yanda zaka ce Allah yana son ka, sai yace alhamdulillah alhamdulillah. Yace da can tunani na ya rarrabu, rabi a wajen ƴaƴa, wani a wajen mata, wani a wajen dukiya. Yanzu ya dunkulu sai bauta Allah shi kadai. Kaga ya turmuza hanci Iblis a ƙasa. Wannan imani da me zai kwatantu? Dan Allah yanzu a ce mutum ya rasa dukiya, kaddara a ce mata ɗaya ɗaya ya rasa su, wallahi idan aka yi sa'a bai zare ba, idan aka yi sa'a bai samu hawan jinin da ya samu stroke ba, wallahi sai a jinjina masa. Amma a ce matan mutum da ƴaƴa da dukiya komai an share ba ko ɗaya, ya zama sai shi kare tsinken raginsa. Amma koge zo bai yi ba, bal sai ya ga wannan ma dama ce ta wato natsuwa a wajen ibada. Wato imanin ba zai iya kwatantuwa ba. Shi yasa hadisi ya ce wanda Allah ya fi ɗora ma ibtila'i su ne annabawa. Idan imani yana da ƙarfi to sai a ƙara ainihin a cikin sha'anin jarabawar. To Allah subhanahu wata'ala sai ya mayar masa iyalansa da ma kwatankwacinsu rahmatan domin jin ƙai. Mai tafsir ya ce maf'ulun lahu, kenan maf'ulun li ajlihi ne. Min indina, wannan jin ƙai ne daga gare mu. Malai ya ce sifatun, kenan wannan rahmatun shi min indina sifa ce, jimla ce a mahallin na sifan ita rahman ɗin, wato kenan kasancewar rahamar daga gare mu. Wa zikra lil abidin, kuma don wannan ya zama tunatarwa da gargaɗi ga dukkan masu bauta. Li yasbiru, domin su yi haƙuri. Fa yuthabu, sai a ladantar da su. Wasu malamai suka ce su ƴaƴan nasa da suka mutu su aka dawo wa da rai, aka dawo masa da su, kuma sannan aka ba shi waɗansu ƴaƴan ƙari a kan waɗancan. Su ma matansa da suka rasu aka dawo masa da su, kuma aka ƙara masa waɗansu. Ya zo hadisin Bukhari, wata ran ma kawai yana zaune bayan Allah ya masa wannan, sai aka dinga yi masa ruwan fari na zinare. Ya cika rigarsa, ya cika rigarsa, ya koma yana ta ɗan kamowa yana ɗorawa. Allah ya ce Ayyub bai isa haka ba, ya ce Allah wa zai wadata daga falalarka. To kaga bayan an ba shi komai a ce yanzu ina jin ka samu zinare cikin tafi, ai ka haye. Ballantana a ce ainihin ka cika riga, ka cika riga kuma duk ga saura. To wannan yana nuna ashe duk mutumin da ya haƙuri ya bi Allah, tun a rayuwar duniya Allah zai mai sakamako somin taɓi kafin ainihin aje lahira. Allah ya masa wannan jarabawa, kuma ya ci jarabawar. Abinda shaiɗan yake so bai samu ba, ya turmuza hancinsa ƙasa. To sai Allah ya yi masa ainihin gyaɗar dogo, duniyarsa ta fi kyau a kan ta da, kuma lahirar dama ita ce mafi kyau. Sai Allah ya ce
wa isma'ila wa idrisa wa zalkif kullum minas sabirin wa adkhalnahum fi rahmatina innahum minas salihin.
Mai tafsiri ce wal qissatu sabi'a, qissa ta bakwai. Qala ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa isma'il, ka ambaci qissan annabi isma'il, wa idris da annabi idris, wa zulkifl da kuma zulkifl, kullum minas sabirin. Allah subhanahu wa ta'ala ya ce dukkan waɗannan suna daga cikin masu haƙuri. Ka san ku duk wanda Allah ya jinjinawa ya ce mai haƙuri ne, to kama ka bincika abin ya fi ƙarfin tunani. Dukkan su masu haƙuri ne ala ta'atillah, a bisa yi ma Allah subhanahu wa ta'ala biyayya. Wa amma asihi, kuma su masu haƙuri ne a wajen barin saɓo. Malamai sun ce ba za ka zama as-sabir ba sai ka cika ɓangarori uku: sabarun ala ta'a, sabarun anil ma'asiyah, sannan kuma sabarun al-ibtila. Ka yi haƙuri, kai ta bin Allah da samu da rashi, da daɗi ba daɗi, kullum kana kan ɗa'a. Sannan ka yi haƙuri, ka nisanci saɓo komai daɗinsa, ana son abin ana yayinsa. Wala'alla ma akwai wata morewa a duniyance da ake samu bacin irin gwangwajewa ta mai saɓo, to maƙila akwai wani abu da ake samu a duniyance. Duk mutum ya haƙuri ya zubar, sannan kuma ya yi haƙuri a bisa musibobi da jarabawa da Allah zai masa. ka iya ganin wani yayi hakuri a biyun amma ya kasa cin wannan na uku. Wallahi galibi zaka ga jaraba wadda ake ci ta ibtila'i ya kankani ita takaitacciya, amma in ta dauki lokaci sai ga mutun yana nema ma yarda ya ga kawai shi kadai ma ka tsana a duniyar nan. Yaushe za a ce yau daga bala'i, daga wannan sai wannan, daga wannan sai wannan, wallahi zaka ji musulmi yana furta wannan. To shi me ma Allah ne, duk mutane ga sun lafiya kalau, an ce motarsa ta yi hatsari, ɗansa ya karye kafa, sannan gashi can abin nan gidansa ya rushe, gashi haka dai. Wato sai Allah ya so mutum fa yake kaiwa gaci? In Allah bai so mutum, wallahi ba zai iya kaiwa gaci ba. Dan idan aka runtumo wa mutum wasu abubuwan, wallahi ƙarshe zai ka ji kawai na ta zage-zage shi kadai. Labarun mutawatirai sun zo na irin mutanen da Allah ya yi wannan, suna faɗa su kuma suna faɗa bakan magana wa Allah. Allah ki yashe mu. To Allah da kansa ya jinjina cewa su masu haƙuri ne. Mai tafsiri ce amma Isma'il, amma shi annabi Isma'il fa ma'rufun, sananne ne, fa huwa ibn Ibrahim, dan annabi Ibrahim ne, khalilillahi wato badadayin Allah, wa abul arab kuma shine baban larabawa, sabara allin qiyadin lidhabhi, yayi haƙuri ya miƙa wuya a wajen wannan yanka da mahaifinsa ya gani a cikin mafarki, kamar yadda zamu zo insha Allah a cikin suratul Safat. Wa huwa akbaru min Ishaq, shine ainihin mafi girma ga annabi Ishaq, bi 14 sana, ya girme masa da shekara 14. Isma'il dan nan na Hajar ne, shi kuma Ishaq dan nan na Sarra. Yace Aisha 130 sana, ya rayu shekara 130. Wa kana ya'muru ahlihi bis salati waz zaka wa kana 'inda rabbih mardiya. Kun ga wanda daga cikin abin da muka karanta a baya, jinjinawa da Allah ya masa cewa ya kasance yana umartan mutanansa da sallah da zakka, kuma ya kasance yardajji a wajen Allah subhanahu wataala. Yace wa amma Idris, amma shi annabi Idris, wa huwa akhnukh, shine akhnukh jaddu nuhin, kakan annabi Nuhu, wa kana siddiqan nabiyya, ya kasance mai yawan gaskiya kuma annabi, wa rafa'ahu makanan aliyya, kuma Allah ya ɗaukaka shi bagire madaukaki, wala yu'rafu makanuhu, ba a san inda yake ba. Mun karanta a baya hatta malamai da suka ce wato ko da yake ya zo a cikin hadisi tabbas yana sama, to amma wasu ce yana sama ta hudu, wasu ce sama ta shida, wasu ce ainihin kaza, wasu ce ya mutu an binne shi a wani masallaci kaza kaza. Allah dai shine mafi sani ainihin da inda yake. Saboda haka Allah yake cewa wa adkhalnahum ko da yake ban to ayati wa amma dhulkifl, amma shi dhulkifl fa huwa ibn ayyub, shi dan annabi ayyuba ne, wasmuhu bishr, sunansa bishr, wa luqiba bi dhulkifl, an yi masa laqabi da dhulkifl, li'annahu takaffala bi siyami jami'in nahar, domin shi ya lizimta ma kansa azumta dukkan wununnuka, wa qiyami jami'i laylihi, da kuma tsayuwar dukkan daransa, wa an yaqdi bainan nas, kuma ya dauke cewa zai yi hukunci tsakanin mutane, wala yaghdab, ba zai fushi ba, fa wafa bi zalika, kuma ya cika wannan. Wato asar ya zo cewa lokacin da annabin kafin shi yake cewa yana so ya wakilta wani wanda zai iya rike wannan kujera tasa, amma ga yadda yake so mutum ya zama mai hakuri, ya zama mai ibada, mai kaza mai kaza, ce duk ya lamunta. To sai ya zama zai kwane na kiyamul layli, sai yar kailula ta yar sa'a kadan, kuma azumi yake. To sai shedan wata ran ya zo daidai lokacin baccinsa, ya zo tsoho irin wanda ya kamata a tausaya mawa, yana tasowa ya bawan Allah, ya bawan Allah, a wata fadar cewa su wanda suke kula da wajensa suka ce da Allah ka bar shi bacci yake, bai da lokacin bacci sai wannan. Sai ya dinga hargagi yadda sai da yaji da kanshi ya tashi, yace lafiya, yace wallahi wasu ne suka zalunce shi, sun danne masa haƙinsa kaza 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 kaza, shi yasa nazo ainihin ka bi min haƙina. Sai yace to ka je gobe in na zauna wajen hukunci lokaci kaza, ka je ka zo min da su. Yace to ya jira shi bai zo ba, sai da yasa kun ga ya masa feluwa, bai baccin wannan sa'a ba, saboda kenan kuma sai gobe. to goben yazo daidai lokacin zai fara baccin sai ya sake zuwa yana ta rusa kuka mutanen nan dai kaza kaza abi masa haƙin sa mutane suka ce da Allah ka gajiya ka zo ka hana shi bacci yau ma haka eh ai dole yana ta abu har ya sake tashin sa bai samu yi baccin ba me ya faru kai ba kai ne je nace ka zo da su ba ai lokacin sai da suka da nace mu zo he suka ce wai sun wai za su biya ni haƙina amma kuma da so ga lokacin zaman ka ya wuce kuma suka ce ba za su biya ni ba shi yasa na sake zuwa sai da yayi mai wannan kusan sau uku to daga baya ya gano al'adun nan Allah ne saboda haka ainihin ya fafare shi ma'ana so yake sai ya karya masa wancan alƙawarin da yayi a ga rashin haƙurin sa ainihin da kosawarsa to amma dai Allah subhanahu wataala bai ba shi dan nasara akan sa ba Allah ce wa adkhalnahum fi rahmatina kun mun shigar da su a cikin jinkan mu innahum minas salihin lalle suna daga cikin bayi nagari al anbiya wato shine bayi nagari sune ainihin annabawa mala yace wal maqsudu bi dhikri asma'i haula manufar ambata sunayen wa'annan annabawa at-tanbihu domin fadakarwa ala rifati himmatihim abisa daukakan himmasu wasabari ala tahammuli da kuma hakuri a bisa daukar ma kallafahumullahu ta'ala bihi abinda Allah subhanahu wata'ala ya dora musu fayatasalla bihimun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam kaga manzon sallam sai ya ainihin dauki hakuri ta hanyar kallon abinda ya faru ga wanda suka gabace shi fi muqabalati azaqawmihi a wajen fuskantar cutarwar mutanen sa min at-takdhibi na ƙaryatawa wa hamli aba'ir risala yadda kuma zai jaji sai dauke nauye nauye ainihin na manzanci sai yace wal qissati thamina qala ta'ala
wa dhannuni idhaban ghadiban fa dhanna an lan naqdira 'alayhi fanada فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين
الله سبحانه وتعالى وذنون ka ambaci kissan ma'abucin kifi shine sahibul hut ma'abucin kifi wa yunus ibn matta shine yunus dan matta nusiba ila ummihi an danganta shi zuwa ga mahaifiyarsa alama qala ibn athir wa ghairihi wa ghairuhu ibn athir a cikin rubutar sa yake cewa matta din alifin sunan mahaifiyarsa ne yubdal minhu idhhab mughadiban badalna dhannun shine idhhab mughadiban ka ambata lokacin da ya tafi a fusace liqaumihi saboda sha'anin mutanansa ai gadiban alaihim yana mai fushi akan su mimma qasa minhum saboda abin da ya dandana daga gare su walam yu'dhallahu fi dhalik ba ai masa izini a cikin wannan fita din ba wa wahima sai ya zaci anna hijranahum cewa kaurace musu li adami imanihim billah saboda rashin bangaske su da Allah jaizul lahu wato sai ya zaci wannan halan ne a wajensa fa dhanna allan naqdir alai sai ya zaci ba za mu kuntata masa ba ai naqdi alai bima qadaina ya zaci ba za mu yi hukunci akan sa irin abin da muka hukunta ba min habsihi na tsare shi fi batnil hut a cikin cikin wannan kifi aw nudayyika alayhi bidhalik koko bai zuci ainihin zamu takura masa ba nan Allah na kadira wato fassara biyu aka yi masa kamar yadda muke gani Allah yana cewa Allahu yabsutu rizqa liman yasha wa yaqdir Allah shi yake yalwata arziki ga wanda ya so daga cikin bayinsa kuma ya kukunta to kenan sai zama kadira ya kadiru kenan Allah nudayyika alayhi ko kuma a'a min alqadar kenan Allah nuqaddira habsahu bai zaci za mu hukunta tsare shi a cikin cikin kifi ba amma wannan ba wai min alqudura bane ba eh ba wai Allah naqdir alayhi zaka ji masu azin turmi suna cewa wai ya zaci Allah naqdir alayhi ba mu da iko akan sa wannan muguwar fassara ce ko da mu ga magari a matsayin mu na musulmi ba za mu zaci cewa Allah ba shi da iko akan mu ba bal zatan Allah bashi da iko akan mutum ma kafirci ne. Daga cikin misalai da Ibn Taymiyyah yakan buga misali da su cewa akwai mutumin da jahilci zai sa ya kudurci kafirci amma kuma Allah ya fi masa. Ya kawo kissan wanda daga cikin Banu Isra'il mutumin da ya aika aika, hadithin Bukhari ne, ya aika aika mai yawan gaske, da ya ga ya kusa mutuwa sai ya tara ƴaƴansa ya ce, idan na mutu ku kone gawata, tokar ku sheƙe rabi a cikin teku rabi haka ainihin a ban ƙasa. Ya ce, la in qadirallahu alayya, domin idan Allah ya samu iko a kaina to zai mun azabar da bai taɓa yi ma wani irin ta ba. Ya mutu, ƴaƴan kuma suka zartar da abin da ya ce. Allah ya sa mala'iku suka tara tokar tasa gabaki ɗaya, aka mai da shi mutum gashi nan dirarre. Allah ya ce, ma hamalaka ala hadha, me ya kai ka ga yin wannan? Ya ce, khashiyatuka ya rab, Allah ka san tsoronka ne ya sa na yi wannan. Sai ya ce, idhhab faqad ghafartu laka, shi kenan jika na gafarta ma. Kun ga faɗin da ƙudurta cewa Allah, wato ya dabara da Allah ba zai samu iko akansa ba, wannan kafirci ne. To amma ya jahilci wannan ɗin, shi ya sanya malaman sunna suke cewa ba lallai dan mutum ya furta kalman kafirci wai zai kafirta nan take ba, ko ya aikata aikin kafirci kafirta, a'a, mutum zai iya aikata aikin kafirci amma saboda jahilci ko shubha ko subul da baka ba zai kafirta ba. To saboda haka kenan anan da aka ce Allah na qadir alaihi, ko dai mu ce yayi zatan ba za mu takura masa ba, ko yayi zatan ba za mu hukunta irin abin da muka hukunta a kansa ba, ba wai yayi zatan ba mu da iko a kansa ba, a'a, wannan na ukun wato ainihin gurguwar fassara ce. Saboda haka yayi zatan ainihin ba za mu takura masa ba, fanada fi dhulumat, sai yayi addu'a a cikin dufai, yace dhulumatul layl, duhun dare, wa dhulumatul bahr, da duhun teku, wa dhulumati batnul hut, da kuma duhun cikin kifi. Allah ilaha illa ant, yace babu abin bautatawa da gaskiya sai kai ya Allah. Subhanak, sarki ya tabbata gare ka, inni kuntu minadh zalimin, ni na kasance daga cikin azzalumai. Fi dhihabi, a cikin sha'anin tafiyar da nayi, min baini qaumi, a cikin tsakanin mutanen na, bila idinin, ba tare da izini ba. Allah sai, fastajabna lahu, sai muka amsa masa, wa najjaynahu, muka tsayartar da shi, minal gham, daga wannan bacin rai, bitilkal kalimat, da wannan kalmomi da ya furta. Yace, wa kadhalika, ai kama najjaynahu, kaman yanda muka tsayartar da shi, kaman haka ne, nunjil mu'minin, muke tsayartar da mu'minai, min karbihim, daga bakkan cikin su, izastagathu bina, idan suka nemi agajinmu, da'ina, suna masu yin addu'a. Wa an nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam yace, lam yad'u bi hadha ad-du'a rajulun muslim, bab muslimin da zai addu'a da wannan addu'a, fi shay'in, a cikin wani abu qat, gabaki da illa sajaba lahu, face sai Allah ya amsa masa. Rawahu al-Hakim bi isnadin sahih, Imam al-Hakim ya rawaito wannan isnadi wanda yake mai kyau. Fa awwaluhu tahlilun, farkon wannan addu'a hayalla ce, domin yace la ilaha illa anta. Wa awsatuhu tasbihun, tsakiya kuma tasbihi ne, tsarkake Allah, dan ya ce subhanak, wa akhiruhu iqrarun bidhanbi, karshe kuma mutun ya iqrari da laifinsa, dan ya ce inni kuntu minadh zalimin. Wal maqsud bi hadhihi alqissa, manufa dai da wannan kissa, wallahu alam, Allah shi din fi sani, tahdhirun nabi sallallahu alaihi wasallam, domin wato ayi gargadi ga manzo sallam, wal murshidina, da kuma masu shiryawa, ashabu da'awa, ma'abota kira zuwa ga Allah ba'dahu, bayan sa, min adami sabri, a gargade su ga rashin yin hakuri, wal amal bidhann, da kuma yin aiki da zato, wal hadas, da kuma ainihin rashin tabbas, qablu qufi al-yaqin, kafin ainihin a fahimci sakankancewa. Wal zalika qala ta'ala, shi yasa ma Allah ya fada fi suratul nun, a cikin suratul nun Allah ya ce, wa la takun ka sahibul huti, kar ka zamo kaman ma'abucin kifi, idnada, yayin da ya addu'a huwa makdhum, alhali yana mai bakin ciki. Yadda kissar take, mutanansa ne ya gargada, ya gargada yayi musu wa'azi, suka ki shiriwa, suka ki barin sabon Allah. To shikenan, sai ya ba su labari cewa, to azabar Allah za ta zo nan da kwana kaza, wasu malami suka ce kwana uku. To da aka wayi gari gaban nan wani na ukun yaga gari fes ba wata alama, to kawai sai yaga wannan mutanen yanda suke kangararru, idan babu abin da ya faru to sa ma iya yin kansa, kawai sai ya fushi shikenan, kawai sai ya kama hanya. To bayan ya fita suka zo suka neme shi suka rasa, suka ce to ba kanta, tunda kuka ga ya gudu baya nan lalle azaban nan za a yi ta. Ina mafita? Suka ce duk mu fita bayan gari. Suka fita gaba ɗaya bayan gari da mata da yara da tsofaffi da dabbobi, sai su raba dabba da ɗanta, suka kwashe ‘ya’yan dabbobi su kai su can ɓangare ɗaya, iyayen na ɓangare ɗaya, kaga ‘ya’ya za su yi ta kuka, iyaye na ta kuka. To su ma suka ruɗe suna ta kuka don Allah ya tausaya musu. To saboda haka Allah subhanahu wa ta’ala sai ya tausaya musu, sai aka fasa ba a yi musu azabin ba. Shi yasa mun kanta a suratu abin Yunus, Allah ke cewa babu wata alƙarya da ta yi imani kuma imanin nata ya mata amfani sai mutanen annabi Yunus, domin da suka yi imani sai Allah ya yi musu wannan azaba ɗin, saboda haka sai aka abin nan. To shi kuma da ya tafi sai ya shiga cikin jirgin ruwa, ana cikin tafiya sai jirgi ya soma tangal-tangal, sai aka ce to duk yadda aka yi akwai al'abik gudajjen bawa, lallai abik ya shigo nan ciki shi ya sanya jirgin ya zama haka. Wasu malaman tafsiri suka ce a'a, yawa aka yi ma jirgin ruwan, aka fahimci dole sai an rage mutum ɗaya ba haka ba zai iya nutsewa. To sai aka ce a yi ƙuri'a a ga akan wa za ta faɗa, sai aka yi ƙuri'a sai ta faɗa kan annabi Yunus. Suka ga kai wannan mutum yana da alaman nagarta, bai kamata a ce shi za a tsunduma a ruwa ba. A sake wata, aka kuma yi ta sake faɗawa kansa, suka kalli irin kwarjinin da Allah ba shi, aka ce kai a sake, aka sake na uku sai sake faɗawa kansa. To malamai suka ce shi da kansa kawai sai ya tsunduma ruwa, yana faɗawa sai Allah ya aiko kifi ya haɗe shi. To kaga ta Hausawa kamar a ce ayi gudun gara an faɗa gidan zago. To yana faɗawa a cikin kifi sai ya faɗi wannan kalma. Allah ya ce falawla annahu kana minal musabbihin, ba daidan dama shi ya zama a cikin masu yin tasbihi ba, to da ya zauna a cikin wani cikin kifi har ran tashin alkiyama. To kenan da ya ce falawla annahu kana, ashe wannan ya nuna cewa ba wai yanzu ne ya tsira ba, ba sai da ya faɗa matsala ba. Hadithi ya ce ta'arraf ila Allah fi shidda ya'rifka fi raka, a fi raka ka ya'rifka fi shidda, wato ka san Allah a lokacin zaman lafiya, ka bauta ma Allah lokacin da kake da lafiya da wadata da kwanciyar hankali, to in ka faɗa matsala Allah sai ya waiwaye ka. Amma idan ya zama ka manta da Allah lokacin da kake maya-maya, komai yaji, sai lokacin da aka samu matsala sai to bari mu koma ga Allah. To duk da cewa ita dai hanyar Allah ba za a ce rufe take a wajen bawa ba, amma dai kila kafin a waiwaye ka sai ka ladana kuɗa tukuna. To Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa sai muka amsa masa, muka tsiratar da shi daga wannan ainihin ɓacin rai. Kuma yadda mai tafsiri ya faɗa, ya zo a hadithi, duk mumini da zai faɗa cikin matsala in zai dunga wannan addu'ar, to Allah zai bashi mafita. Sai Allah subhanahu wa ta'ala ya ce
wa zakariya idh nada rabbahu rabbi la tadharni fardan wa anta khairul warithin fastajabna lahu wa wahabna يحيى وأصلحنا له زوجة إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين.
ما يتفسيري يتي وأشار إلى قصة التاسعة الله سينوني زوج قصة تتارى وقال يتي وزكريا كأن بتقصة النبي زكريا ويبدل منه إذ نادى ربه بدل إن ذكريا شين يين ديكرا أبنجي سبق أوله دفدس إن ديتي ربي يا أبنجي لا تذرني فردا ألا كركبني نيكت أيقال بلا ولد باتارد إنا دوان الآباء يرثني وان دذيقا جيني وأنت خير الوارثين كما أين كي ألا كما كيني مفي في تما سقادو شيني الباكي بعد فناء خلقك ألا كيني وانزجي bayan karewan halittunka gabaki daya. Ma'ana ya addu'an Allah subhanahu wa ta'ala ya bashi ɗaka mai da makaranta a cikin Suratul Maryam. fastajabna lahu, Allah ce sai muka amsa masa, muka amsa nida'ahu roƙonsa, wa habna lahu Yahya, muka yi masa baiwan da annabi Yahya waladan a matsayin da, wa aslahna lahu zauja, kuma ainihin muka gyara matarsa, ma'ana aka gyara mahaifarta, ya zamo tana haihuwa ba'da aqimiha, bayan da ta kasance bakarariya. Allah ce innahum, tabbas su Zakariya da matarsa da ɗansa annabi Yahya, kanu yusari'una fil khairati, suna gaggawa zuwa ga ayyuka na alkhairi. Wasu malamai suka ce lamirin ba wai su ukun kadai ke koma ba, dukkan annabawan da aka ambata suna gaggawa, shine yubadiruna, suna yin rige-rige fil khairat, a cikin ayyuka na alkhairi shine at-ta'at, abubuwa na biyayya ga Allah. Wayad'unana, kuma suna bautata mana, ragaban wa rahaba, suna masu kwadayin rahamar mu, kuma suna masu jin tsoron azabu, shine ragaban fi rahmatina, suna masu kwadayi a cikin jin kan mu. Wa rahaban min azabina, kuma suna masu jin tsoron azaban mu. Wa kanu lana khashi'in, kuma sun kasance masu jin tsoro ne gare mu, shine mutawadhi'ina, masu kaskantar da kai fi ibadatihim, a cikin bautar su. Wa hiya al-usratu al-mithaliyyatu at-tayyiba, kuma wannan ita ce wato jama'a ta buga misali wacce take ainihin tsarkakakkiya mai da'a ga Allah subhanahu wata'ala. To kun ga anan Allah subhanahu wata'ala ya dinkule annabawa, yace sun kasance suna gaggawa zuwa ga ayyuka na alkhairi. Wayad'una na ragaban wa rahaba, malamai suke mu wannan gaba fassara biyu, ko dai yad'una na, suna bautata mana, ragaban, suna kwadayin rahamar mu, wa rahaba, suna jin tsoron azaban mu, ko ku a yada una na, suna bautata mana, ragaban, duk abin da suke kwadayi mu za su roka, wa rahaba, duk abin da suke jin tsoro to mu za su nemi tsarin mu. To dai duk ma'ana tana kuma zuwa ga abu daya. Manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama daga cikin addu'o'in sa yana cewa Allahumma inni as'aluka aljanna wa a'udhubika minan nar, Allah ina roƙon aljanna ka, ina neman tsarin ka daga wuta. To amma kuma sai aka samu wasu ƴan bid'a suke cewa wai kawai ka bauta ma Allah dan yana Allah, ba ka tsoron azabarsa, ba kuma ka kwadayin rahamarsa. Kenan mutum yana nuna yafi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sanin Allah. In dai manzon rahama sallallahu alaihi wasallam zai daga hannu yace Allah ina roƙon ka aljanna, ina roƙon ka tsarin daga wuta, dan Allah wane ne dan kankamba zai ce wai shi kawai yana bauta ma Allah dan Allah yana Allah, wai shi bai tsoron wuta, bai kwadayin aljanna. To kenan me yake nufi? Ya zamo daga nan in ya mutu ya zamo me, tunda ya ce bai san aljanna bai san wuta, to ina yake so a kai shi? To wannan yar jabun aqida ce, ba aqidan manzon Allah ba ce. Manzon Allah shi yafi kowa sanin Allah, shi yafi kowa matsayi a wajen Allah, shi yafi kowa tabbas a wajen Allah, amma kuma yace yana roƙon Allah rahamarsa, yana jin tsoron azabarsa. To sai wani mutum ya zo wanda ba shi da tabbas ba a bakin komai ba, bai kai karan kadamiya ba, saboda kankan ba, a ce wai ya iya, shi kawai yana bauta ma Allah dan yana Allah, ba dan yana jin tsoron rahamarsa ba, azabarsa ba, ba dan yana kwadai rahama ba. To gaskiya masu wannan aqidu ya kamata su gane ba aqidun musulunci bane ba. Fata mu Allah ya sa su gane kurakuran su dawo akan aqida irin ta manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama. Sai Allah subhanahu wa ta'ala ya ce
wallati ahsanat farjaha fa nafakhna fiha min ruhina wa ja'alnaha wa banaha ayatan lil alamin.
Allah subhanahu wa ta'ala mala yace wa ashar ila qissati al ashira, Allah sai ya nuni zuwa ga qissa ta 10. Faqala sai yace wadhkur maryam, wato kenan ka ambaci kissan nana Maryam, allati ahsanat farjaha, wadda ya zamo ta tsare farjin ta, shine hafazathu, ya zamo ta tsare shi, min an yunala, ga cewa akai gare shi, fa nafakhna fiha min ruhina, sai muka yi busa wato ainihin a cikin ta daga ruhin mu, ay jibril, shine malaika jibril, haythu nafakha fi jaybi dir'iha, yayin da ya busa a cikin ajihun rigarta, fahamalat bi Isa, sai ta dauki cikin annabi Isa, wanda mun ambata wannan a cikin suratul Maryam. Allah yace waja'alnaha wa ibnaha, sai muka saka ta ita da danta, ayatan lil alamin, suka zamo aya ga talikai, al insu wal jin, wato ƴan adam da kuma aljanu wal malaika da kuma malaiku haithu waladathu min ghairi fahlin yayin da ta haife shi ba tare da wato ainihin miji ba wal maqsud bi dhikri hadhihi al qissa mallan yace manufan ambaton wannan kissa dai wallahu alam Allah shine mafi sani min jihati libtila alladhi usibat bihi maryam ta fuskan irin jaraba wanda aka shafi na maryam da ita min wujudi waladin bila fahlin gashi yanzu ta samu da ba tare da miji ba ma annaha kalt min al muharrarin tare da cewa tana daga cikin waɗanda aka yanta li khidmatil masjid domin hidiman masallaci alladhina la alladhina la yatazawajun wanda duk masu wannan hidiman masallaci dama ba sa yin aure faqamat bis sabri sai ta tsayu da hakuri ala zalika abisa wancananka wa hiya awwalu mar'atin ittasafat bidhalik kuma ita ce mace ta farko da ta sifantu da hidiman masallaci din kama yadul alaihi isti'adhu ummiha kaman yanda isti'dhar ummiha kaman yanda bada handarin mahaifiyarta wato yake nuni akan haka inda wiladatiha yayin ainifin haihuwarta ba'ad an-nazari bayan wannan bakance faqala tace rabbi inni wada'tuha untha ya allah kaga na haifi mace in ban manta ba tace rabbi inni nadhurtu laka ma fi batni muharrara Allah nayi bakance duk abin da yake cikin ciki na in haihu zan yanta shi hidiman dakin ka shine Baitul Maqdis zatanta ya zama da namiji to sai ta haifi mace tace rabbi inni wada'tuha untha Allah kuma gashi na haifi mace to kenan wannan ya nuna ita ce mace ta farko wadda ta tsayu da wannan hidima ta masallaci thumma ma asaba ibnaha sannan da abin da ya shafi danta annabiyir rasul isa alaihi salam shine annabi manzo annabi isa amincin Allah ya tabbata gare shi fatahharahum Allah sai Allah subhanahu wataala ya tsarkake su shi da ita an jami'in naqais daga dukan tawaye-tawaye huna anan bi qawlihi ta'ala wato da fadin Allah inda yake cewa wallati asan farjaha fa nafakhna fiha min ruhina waj'alnaha ibnaha ayatan lil alamin yace fal mas'alatu ita wannan mas'ala min awwalil amri tun daga farkon lamari ila akhirihi zuwa karshen sa min qabuliha wato na karbatta da akai ma al ahrar tare da wanda aka yanta domin hidin baitul maqdis wa tarbiyatiha da kuma ainihin tarbiyarta wa ibadatiha da ibadarta wa sauniha farjiha da kuma kare mutuncin ta da tai wa wuladatiha bila fahalin da kuma haihuwarta ba tare da miji ba wa kalamu ibnaha fil mahdi wa kahalan da maganda da danta yi a nan goyo da kuma bayan ya girma wata kadhibil yahud da kuma ƙaryata wadda yahudawa suka yi fi ma ramauha bihi a cikin abinda suka jefe ta da shi bi wasati yusufun najjar ta hanyar wannan yusufun najjar al-abid wanda yake mai bauta Allah wa ibn ammiha kuma dan amminta wanda bayanin sai dai ya gabata wama katabatu al-anazil da abinda ainihin bible suka rubuta al-mawdu'a na ƙarya fi shu'uniha a cikin sha'aninta mallan yace kullu hadhihi al-umur to duk wannan al'amura wajmu'uha adunqulanta mimma dhikira abinda ya zama an ambata wama lam yuzkar dama abinda ba ambata ba ayatun wa ibratun lil alamin izna ce da kuma aya da darasi ga ainihin talikai fa maryam ita na maryam lam takun nabiyatan bata zama annabiya ba idla nabiyya untha domin babu annabi mace walakin qissataha kullaha sai dai qissar ta gabaki daya tarjiu ila nabi isa alaihi salam tana koma zuwa ga danta annabin allah annabi isa alaihi salam fanasaba dhikruha fi siyaqil anbiya kenan ya dace ambaci qissar ta a cikin zurin qissan annabawa listimirari hayatil ummatil islamiyya domin zarcewan rayuwa ta al'umman musulunci bi amali ibnaha da aikin danta shine annabi isa min ad-da'awa na kira zuwa ga addini wal irshadi da kuma shiryar da mutane wa hamul mashaqqat da kuma daukan wato jure ma wahalhalu ma akaunihi mahfuzan tare da kasance wasu abin tsarewa ne fi riayatillahi ta'ala a cikin tsarewa Allah subhanahu wata'ala huwa mawdu'u sura kuma shine dama abinda ainihin suran ta ke karantarwa thumma aqaba ta'ala sannan sai Allah ya taqibi ala jami'i ma taqaddam akan dukan abin da ya gabata bil gardu shamil wato da hadaddiyan manufa li hadhal isiradat da wannan bijiro kissoshi faqala sai yace saboda haka zamu dakata anan saboda yanayin lokaci abin da muka yi daidai muna fata Allah ya bamu lada abin da muka kuskure Allah ya gafarta mana kuskuren da mu daidai din assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh